Fotoni tana, Musa muni shari'a rara, zuriya Ibrahim uzama gungumi zuriya mbwa tuku Isra'ilawa, Musa hi daga chi zuriya Ibrahim kuma ya jihumba rara, iku mshina rara sosei, ndiraoro rara tituwa Musa akia tene, ibi doko kimbea kukwe mata ahim, fotoa ya tsarmoe deba Musa ya kwa nkabuta akia tene, yake doko kirara mai rubuta buta kefan akiya tenem rara hoba kamata ubiya doko kindi